نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم،
والرباط في صدور المسلمين وسدها نعم وحياطتها واجب يحملها من قام به.
ما لن يتي والرباط في ثغور المسلمين ينزمن درشا واتو أسامو ودنسو دغا تكيم مسلمي واندا ذا سبادا كنسو سبو دا كالي واسولن جماع المسلمي في زمن درشا في ثغور المسلمين أتكين كهوهين مسلمي واتو إيا كوكي واندا وانا إيا كر takasace wanda tsakankaninta kasa ta gaba kawai ta kafurai ce ga kasar musulmai daga bangaren gabas daga bangaren yamma kasar kafurai ce ga kasar musulmai daga bangaren gusum daga arewa kasar kafurai ce ga kasar musulmai daga bangaren arewa daga gusum iyakar wannan ta kafurai ce ga kasar musulmai daga sharan yamma idan kai gabas kasar kafurai ce to waɗannan kafafan a zauna a yi zaman dirshin a gurin saboda kafirai duk yanda kuke da su ba sa kiyayewa zumunci da kuma alƙawalin da yake tsakankaninku.
No.
Don haka ko da wata ran sun kawo farmaki tunaninsu mutane ba su farga da su ba to su san akwai wanda suke shirin takwa na dama. Wasadduha da kuma rufewa kahohi na iyaka ta musulmai ko wata kafa wanda aka san cewa wannan kasar ta musulmai ta gaba kasar ba ta musulmai bace ta kafirai ce to a samu a ce an wato wannan ta kirki wanda duk motar da za ta shigo da jama'ar da za su shigo a gane su wane ne za su shigo sannan kuma menene zai kawo sannan kuma menene tsarin su wahiyatuha da kuma yi mata santar kewaye ta gabaki daya ƙarshen garin gabaki daya duk inda aka san cewa akwai hanya inda wani zai iya shigowa to a samu a ce an tsare wannan gurin to yin haka wajibun dole ne wato dole ne amma yahmiluhu man qama bihi daga cikin musulmai sojojin da suka tsaya da kula da wannan bangaren sun doke wa sauran mutane wanda suke masu horar hula da sauran iri-irin an gane ko wato wanda yana nufin akan cewa ashe abinda mutun ya zauna a bangaren abin da ya shafi kafa wanda ta musulmai ce bangaren daya ma ta musulmai ce ladan shi ba zai kai ladan wanda zai je shi ya bada kanshi ba ya zauna a iyaka wanda ya san wannan garin wa abokan adawar mu ne ba musulmai bane wannan zai fi kowa lada saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin fadlata hadisi a cikin fadlata ta wato zaman dirsha manzo Allah ya ce dukkan wato ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha wato mutun yayi zaman dirshan naini daya tal a cikin daukaka addinin Allah subhanahu wataala yafi duniya da abin da ke cikin duniya na'am
وصوم شهر رمضان فريضة
نعم
والاعتكاف نافلة
ما لن يتي وصوم شهر رمضان أزمين وتر رمضان أكو وتشكرا إدن وتر رمضان يشغو تو أزمين ونن وتعدن فريضة دولة دولني فرلاني أكن دكا مسلمي بالجي ميحنكلي مذوننغلي سننكم ملافية wal'i'tikafu nafilatu amma mutun ya lazumci masallaci ya dukufa a cikin masallaci saboda karatun alqur'ani da su zikiri ya hailala da salati mutun ya zauna a cikin masallaci da niyyar i'tikafi wannan yin hakan din ba dole bane nafila ne wato zai kara ma kanshi lada ne saboda nafila dama a je muka ce shine az-ziyadatu kari Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka wato ƙari ne na lada a gare ka waɗansu daga cikin malamai sun fassara nafilatan laka ƙari ne na farilla a gare ka wato a haƙin annabi iyamu laili farilla ce amma a haƙin gama gari al'ummarsa wato ƙari ne na lada
والتنفل بالصوم مرغب فيه وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية
نعم
وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج
ما لن يتي والتنفل بالصوم وتومتين يدنجي النافل فلين أزمي أزم الحميس دليتن أزمي نكوانا أكو أكون وطا ko kuma mutun ya dinga yin irin azumi na Annabi Dawud alaihi salatu wassalam yayi yau ya ajje gobe yayi jibi ya ajje gata muraghabun fihi wannan an kwadaitar a cikin sa wato maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar kamar yadda yake cikin hadisin Abu Sa'id wanda yake cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan wato dukkan wanda ya azumci ne dai tal cikin daukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nesantar da huskar shi daga shiga wuta nisan tafiyar shekara 70 na'am وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَا هَكَنَنْ كُمَا أَذُمْتَ رَانَ رْغُومَ غَوَتَنْ الْمُحَرَّمِ شيني أكي تيدا شي صوم عاشوراء واتو غوما غوتان المحرم متين يا أذمچي شي شي ما ينا دا كوي دنبل لادا وندا تيكي مي يوا سبودا يا تبتا أحاديث أبو قتادة وندا الإمام مسلم يرويتو شي مازال الله يتي دكان وندا يا أذمچي عاشوراء Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare mai laifi na shekara guda. Eh azumi na rana daya wanda zai kankare maka zunubai na shekara guda. Wa rajibin sannan kuma wato ana so mutun ya dinga yin azumi a cikin watan Rajab saboda cewa Rajab yana daya daga cikin watanni na Allah wanda suke masu alhurma. Yana daya daga cikin watanni guda hudu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su doriya akan sauran watannin nan guda takwas an gane ku wa sha'bana sannan kuma wato ana so mutun yayi azumi a cikin watan sha'bana saboda yin koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace tunda nake bin taba ganin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawaita azumi a cikin wani wata daga cikin watannin nan guda 11 kamar yadda yake yawaita azumi a cikin watan sha'bana tace amma duk da haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya azumce shi gabaki daya wato yana azumtar kaso mafi yawa a cikin sa to saboda samun wannan garabasa da rababa ya kamata a ce mutun ya dinga yin azumi a cikin watan sha'bana ibtida'an bi nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yawmi arafata sannan kuma hakanan wato an kwadaitar a cikin azumtar ranar arfa ranar 9 ga watan zulhijja ana gobe za a yanka layya gobe wato masu aikin hajin su kusan kashi 9 cikin 10 ya zo karshe dai to ana so azumtar wannan rana ta 9 ga watan zulhijja wanda a wannan rana dukkan wanda ya azumci wannan rana kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa hadisi yana cikin Muslim manzo Allah ya ce yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata wato azumi na ranar arfa yana kankarewa mutun zunuban shekara biyu shekarar da ta huce da kuma shekarar da zai shiga wato zai shiga cikin sabuwar shekara cikin aminci da lafiya Allah ta'ala zai kare shi daga manyan laifuffuka sannan kuma kanana idan ya aikata tun da ya dama ya aikata abin da za a goje mushi su an gane ku wato azumi na ranar arfa kenan shi daya wanda yake kankarewa zunuban shekara biyu na ranar ashura shi daya yake kankarewa zunuban shekara daya wa tarwiyati hakanan kuma wato an kwadaitar a cikin azumtar ranar tarwiya ranar shayar da alhazzai ranar 8 ga watan Zulhijja wannan shi ma wato yana da kyau mutum musulmi ya azumce shi saboda waɗannan yini gabaki daya tun daga farkon Zulhijja har zuwa ranar Arfa har zuwa ranar 10 ga watan Zulhijja to ba waɗansu yini nuwa a duniya wanda suka kai wannan yini daraja a wajen Allah subhanahu wataala radda aka ce watan Zulhijja ya tsaya to ka lissafa adadin kwanaki guda 10 na farkon su daga keto wal alfujir zuwa rana ta fada babu wata rana ko a cikin ramadana ko a wajen ramadana wanda ta kai wa'innan kwanakin a daraja saboda haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fada to dan haka dukkan kwanakin da suka zama to sun fi daraja a wajen Allah to yin aiki na alkhairi a cikin waɗannan kwanakin za su fi daraja da samun amsuwa a wajen Allah subhanahu wataala sama da waɗansu kwanakin wanda kuma azumi yana ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairai yana ɗaya daga cikin ibadu wanda Allah subhanahu wataala yace dan shi kade kake yi wato kullu amal ibni adama alhasanatu bi ashri amsalha illa sawm fa innahu li wa ana ajzibi ya tabbata a cikin hadisi na al-Imam al-Bukhari hadisin Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abdullah dan Abbas yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam qalu wala al-jihadu fi sabilillah قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء wato wannan yana nuni akan cewa a shekwanaki guda 10 na farko na watan Zulhijja daga keto wal alfujir kafin rana ta fada sun fi kwanaki guda 10 na ƙarshe na watan Ramadana daga keto wal alfujir kafin rana ta fada amma dalare guda 10 na ƙarshe na watan Ramadan a dalare na duniya gabaki ɗayan su babu dalaren da suka kai yasu a daraja saboda a cikin waɗannan dalare ne guda 10 na ƙarshe aka saukar da Alƙur'ani a cikin wannan dalare ne guda 10 na ƙarshe zaka samu daren Lailatul Qadar wanda wannan dare yafi dare na wata dubu wanda babu Lailatul Qadari cikin sa to saboda haka bangaren dare in zaka yi ibada cikin dare 10 ta ƙarshe ta Ramadana tafi alkhairai sama da waɗansu kwanaki in kuma daga sahe ne zuwa dare ayyukan da zaka yi na alkhairai kwanakin da suka fi kowanne daraja shine farkon Zulhijja wannan shine abin da malamai suka faɗa malam yace wa sawmu yawmi arafata li ghairi alhajji afdalu minhu lilhajji wato azumin ranar Arfa azumin ranar 9 ga watan Zulhijja ga mutumin da baya aikin haji mutumin da yake sebil ne wato mazaunin gida ne to yayi azumi na Arfa yafi ga mutumin da yake aikin haji a ce shi zai yi azumi na Arfa saboda mutumin da ya tafi ibada ta aikin haji wannan ita kadai shafe maka zanubai ne take kai kana da garanti ba wai na shekara ɗaya ba shekara biyu ba in shekara 50 kai a duniya in ka je kai aikin haji ka dawo in dai da dukiya ta halali kai kuma ka ci a dokokin Allah za a maida ka zero kawai za ka komo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka haka dai san Abu Hurairah nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna kuma ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu wato dukkan wanda ya tafi aikin haji a cikin wannan aikin hajin nashi bai yi lalata ba bai yi magana ta fasikanci ba bai yi magana ta lalata ba kuma yayi da dukiya ta halali yayi ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nemi da azo da ita to zai dawo daga Makka kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ba ya da laifin kowa da komai a jikinsa. An gane ku? To kuma shi da yake da wannan rababa ta shekara in shekara 50 a duniya ba za a shafe mai zunubai. Azumi ne shekara dan za a shafe baka azumin shekara 2 ya maka bakin cikin wannan. Kuma haka nan idan mutun ya doki azumi abinda ake bukata ranar Arfa ga mutumin da yake alhaji shine ya tafi ya tsaya a filin Arfa yana nace da yin addu'a. To mutumin da ya doki azumi zai galabaita shi kuma duk abin da zaka yi ka galabaitar da kanka bai dace ba addini na musulunci. Maiki alayhi salatu wassalam kuma yanda yake cikin hadisin Jabir dan Abdullah wanda Bukhari da Muslim sun rawaito shi wato yaga daya daga cikin sahabban shi a fili an fita bulaguro wato yaga wani an kewaye shi an yi kuri an sa shi tsakiya a zamne wannan yayi hawa mushi ruwa wannan yace Allah kare kiyayewa dan Allah yace ma hada wannan shi kuma me ya same shi qalu sa'imun qala laysa min albirri siyamu fi safar haka manzo Allah ya faɗa wato suka ce ai wannan azumi ne yake manzo Allah yace azumi a haka din ce ai ba daga cikin aiki na alkhairi baya daga cikin yi wa Allah ta'ala biyayya mutum ya azumi a cikin halin bulaguro. Da ga irin su Ibn Hazm al-Zahiri da baka mantan suke ganin cewa kawai indai kai bulaguro ba za ka yi azumi ba. Wato kuma kai kuma da ganin za ka tashi ka tafi Saudiya aikin haji. To aikin haji ibada ce wanda tana buƙatar ka zagine jikinka. Ba ibada ba ce wanda take buƙatar lasolasotu. Wani za ka gani yana dan shi kai shi Saudiya ya kai shi Saudiya in ya kai shi wani ya taka mishi kawa zai raka dan shi ya cuce shi da ya kai shi ya raka Allah isa mun san ba haka ne abin saboda can dole ne sai ka zagine. To mutum mai azumi ba zai iya zagine ba in rana ta daga shi kuma lokacin da rana ta daga ne ma ake so hada ta fara kamawa a lokacin ya kamata kai ta daga hannayen ga kana ga wa Allah subhanahu wataala bukatunka da na al'umma musulmai. Na'am.
Na'am wa zakatul aini wal harf wal mashi yake fardhatun.
Malam yace wa zakatul ayn zakata kudi fariidatun farillah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa mutun dukiyar da ta kai nisabi ta kai shekara a gurin shi ga baki ɗaya shurud sun samu kuma ba a samu ba mawane wato annan farillah dole ne a fitar da ita wal harsi sannan kuma zakka ta kayan gona wanda za mu tashi a kansu a yau insha Allahu ta'ala ita ma wannan farilla ce indai har mutun ya samu adadin da wato ake nema a bayar da zakka daga cikin sa to shi ma wannan dole ne a bayar da zakka wal mashiyati haka nan kuma zakka ta dabobi ta zawatul al'anamul arba'a dinnan wato dabobi na ni'ima guda hudu al-ibil da al-baqar da al-ghanam wanda shine ya shafi al-dhanu da al-ma'as wannan dukkanin su farilla ne idan har sun kai wato nisabi sun kai a fidda musu zakka sannan kuma sun cika shekara guda sun zama to miliki ne na mutum guda. Na'am.
Na'am zakatul fitri sunnatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
To shikenan malam yace wa zakatul fitr zakata kono zakka ta hudda kai sunnatun wato sunna ce wanda take mai ƙarfi faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato shine yanka yanda ake bayar da ita wato alfardu yana zauwa da ma'ana al-qadar wato qaddaraha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annaha tu'ta sa'an li kulli rajulin wato ana bayar da tiya guda ce ga kowane mutum min az-zakari wal unsa. Na'am.
Na'am wa hajjul baiti fariidatun wal umratu sunnatun wajibatun
wa hajjul baiti nufatar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala saboda bayar da ibada ta aikin haji fariidatun wannan dole ne idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai dukiyar da zai tafi aikin haji sannan kuma ya zamanto hanya lafiyayya ce ba wata matsalar komai ba wani abin da zai hana shi ya tafi to dole ne ya tafi aikin haji idan bai tafi aikin haji ba ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Saboda aikin haji rukuni ne daga cikin rukunai na musulunci. Idan mutun ya tafi ya sauke wa kanshi, amma idan yayi jinkiri to fa akwai matsala. An gane ku? Waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa shin wajibi ne akan shi al fauri aw wajibun ala tarahi, wanda a malikiya ma wannan sabana akwai shi, koda mai mukhtasar ya kawo wannan sabana. To amma zan ce mafi inganci wajibun ala fauri, wato dole ne mutun ya gaggauta ya tafi, ba zai ce ba to ai yanzu bana ina hada-hadar kasuwancin nan bari in jinkirta sai bani. So zai iya ba da hada-hadar kasuwancin da zai samu a cikin waɗannan yin kwanakin za su fi yawa ma sama da hada-hadar da ya shige ta yanzu. Da haka a kullum in zai dinga yin at-taswif a aiki na alkhairi, to za a samu matsala. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastabiqul khairat, wato ku yi rigeggeniya, ku yi tserere wajen aikata ayyuka na alkhairai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatu lil muttaqin. Wal 'umratu sunnatun wajibatun. Amma yin umara, mutun ya tafi gari na Makka ya je shi daki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da niyyar umara, wato wannan kuma sunna ce wanda take mai karfi. Na'am.
Wa talbiyatu sunnatun wajibatun wa niyyatu bil haji faridatun.
Shikenan wa talbiyatu, yin talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda والنعمه لك لا شريك لك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. Wato mutun yayi wannan talbiya, wannan sunna ce wanda take mai karfi a cikin aikin haji ne ko umara, inda ya dauki harama to tun daga miƙati daga nan zai fara yin ta. An gane ku? Wa tawafu lil wan niyatu bil haji faridatun. Wato mutun ya kulli aniya a cikin zuciyar shi ta cewa zai aikata ibada ta haji ko ibada ta umara, wannan farilla ne. Farilla ce dole ne mutun yayi niyya, saboda ayyuka gabaki ɗayan su ana lissafa su ne a matsayin ayyuka idan an yi su da niyya, kamar yadda manzo Allah ya faɗa. An gane ku? Innamal a'malu bin niyyati wa innama li kulli imri'in ma nawa wa niyyatun shartun li sa'iril amal bi hasalahu wal fasadu lil amal, kamar yadda al-Imam Sa'di ya faɗa a cikin littafin sa al-Manzuma. Na'am.
Na'am. Wa tawafu lil ifadati faridatu.
Wa tawafu lil ifada, wato yin tawafu lil ifada bayan mutun ya gama Arafa, to ranar 10 ga watan Zulhijja, wannan shine ake ce da shi tawaful ifada. Wato wannan tawafi faridatun farilla ne, dole ne, yana ɗaya daga cikin wato rukunai na aikin haji, haka ne yana ɗaya daga cikin rukunai na umara. Na'am.
Na'am. Wa sa'yu baina safa wal marwati faridatun.
Haka nan kuma malam yace as-sa'yu baina safa wal marwa, wato yin sa'ayi tattaki tsakankanin dutsen Safa da dutsen Marwa, wannan shi ma farilla ne. Duk mutumin da ya tafi zai yi aikin haji, dole ne yana daga cikin rukunai na ibadar tasa wannan ya zamanto ya yi sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamar فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم.
نعم.
نعم.
والطواف المتصل بالحاجه وطواف الافاضه اكد منه.
To shikenan malam yace wa tawaful muttasil bihi, haka nan kuma tawafi wanda yake sade da sa'ayi da sa'ayul qudum. An gane ko? Wajibun, wannan dole ne. Akwai sa'ayi da ma kashi uku ne. Akwai sa'ayi wato ana ce da shi sa'ayul qudum, da kuma ana yin tawaful qudum da shi. Akwai tawaful ifada, akwai kuma tawaful wada'i. Tawaful qudum shine mutum idan ya shigo birnin Makka, ko da ba ibada ba zai yi ta aikin haji ko ta umara, to ana so ya tafi ya kewaye dakin Allah subhanahu wa ta'ala ya tawafi ya yi sa'ayi. an gane ko wannan shine na a san ka shigo maka kenan an gane ko tawaful ifada shi kuma wannan aiki ne na na ibadar aikin haji ko na umara tawaful wada'i shi kuma bayan ka gama uzurrukan ka a makka zaka yi bankwana zaka shiri to sai ka je ka yi bankwana ga daki Allah kai tsawa shi an gane ko to shine yace tawa tawaful muttasilu bihi tawafin da yake sada da shi shi kuma wannan wajibun sunna ce wanda take mai karfi wato wajibi ne wanda idan mutun ya bar shi ba za a ce ibadarsa ta bace ba zai bayar da fidya ne zai bayar da hadaya ne na'am wa tawaful ifadati akadu minhu amma tawaful ifada akadu minhu yafi karfi sama da tawaful qudum saboda tawaful ifada yana ɗaya daga cikin ayyuka na haji wanda idan mutun ya bar shi akwai matsala ko da ke shi babbar matsala shine mutun ya bar wato tsayuwal arfa wannan tafi komai matsala a cikin aikin haji in dai mutun aikin haji ya zo shi ya komai amma bai yi ba wato bai yi ba tawaful bai yi ba tsayuwal arfa to akwai matsala ibadarsa ta aikin haji ta ragu dole sai ya saki an gane ko alhajju arafa kamar yanda manzo Allah ya faɗa na'am wa tawafu lil wada'i yin tawafi na bankwana ga dakin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sunna ce amma malam mai mukhtasar ya zano shi daga cikin mustahabbai na'am wal mabitu bi minan wato mutun ya je shi ya kwana a mina ya kwana a wannan guri da ake ce da shi mina laylata yawmi arafata a daren ranar arfa wato ya kwana a mina ranar shayar da alhazai waye wal arfa an gane ku wannan shi ma sunnatun sunna ce yanda take mai karfi
wal jam'u bi arafata wajibun wal wuqufu bi arafata faridatun
wal jam'u bi arafata wajibun wato hada zakankanin sallar az-zuhur da al-asr ayi jami'i taqdim a wannan guri da ake ce da shi arafa wajibun wannan dole ne ayi jami'i wanda yake taqdim a wannan guri da ake ce da shi arafa a lokacin sallar az-zuhur ayi az-zuhur ayi al-asr kun bayi ga baki daya sai su killace kowa ya dage zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa Allah ta'ala bukatunsa والوقوف بعرفة فريضة وتسيوا او النغوري da ake ce da shi arafa dole ne huwa min arkanil hajj na'am
na'am wa mabitu lil muzdalifati sunnatun wajibatun
wa mabitu lil muzdalifa kwana a wannan kauye da take kusa da makka da ake ce da ita mundaluha wato wannan sunna ce wanda take mai karfi bayan an gama tsayuwar arafa a tafi can a garzaya a tafi can a yi sallar magruba da isha'i a can a yi jami'i ta'khir wannan shi ma sunna ce wanda take mai karfi wa wuquful mash'aril haram tsayuwa kuma a wannan guri da ake ce da shi mash'arul haram kusan dutse na quzahu wannan ma'murun bihi an yi umarni da shi wato mustahabbi ne mutun ya tsaya a nan kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a wannan guri da ake ce da shi al-mash'arul haram na'am
waramyul jimar sunnatun wajibatun
waramyul jimar jihon jamarorin nan guda uku an gane ku aljamaratu thalath sunnatun muakkadatun sunna ce wanda take mai karfi
wa kadhalika alhilaq wa taqbilu ar-rukni sunnatun wajibatun
wa kadhalika alhilaq haka nan kuma yin kolo tandal mutumin da ya tafi aikin haji wato ranar 10 ga watan Dhulhijja yana daga cikin ayyukan da zai yi wato ya aske gashin kanshi a mai kolo amma idan mace ce ba za a mata ba eh mace ita ba ne ba a mata kolo saboda in aka mata kolo mijinta ba dihe ya hana ta ta koma an gane ku wa taqbilur rukuni sunnatun wajibatun haka nan kuma wato mutun ya sumbaci alhajarul aswad wannan shi ma sunna ce wanda take mai karfi idan zai yi wato zai yi dawafi to idan ya zo wannan alhajarul aswad a farkon karo ya tsaya ya tsotse shi ya shafe shi wannan sunna ce mai karfi saboda ma'aike alaihi salatu wassalamu yayi haka Umar dan Khattab kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim ya fara ya zo shi gurin shi yace inni la a'lamu annaka hajarul la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka wato yace ni na san kai dutsi ne irin sauran duwatsu ba za ka cutar da ni ba idan bin taba ka ba kuma ba za ka amfane ni ba in na taba ka ba dan naga annabi yana shafar ka ba yana tsotsar ka ba ni da ba zan tsotse ka ba na'am
wal ghusl lil ihram sunnatun
wal ghusl lil ihram wanka saboda sanya harami wato wanka a miƙati mutun yayi wanka a wannan gurin shi ma sunna ne wannan koda mace tana cikin jini na al'ada koda mace tana cikin jini na biki wannan wanka sunna ne na'am
war ruku'u inda al ihram sunnatun
war ruku'u inda al-ihram yin sallah ta nafila raka'a biyu lokacin da mutun ya doki harama in dan madina ne yayi sallah ta nafila raka'a biyu a masallaci na Zulhulaifa in irin yan nan ne a nan masallaci na Rabinga to wannan shi ma sunna ne
ghuslu arafata sunnatu
wa ghuslu arafata wanka wanda mutum zai yi shi ranar targa watan Zulhijja kafin ya fita hilin Arfa wannan shi ma sunna ne wato mutum yayi wanka saboda a wannan ranar zaka je kane zaka shiga cikin dubban mutane cinkoso zai yi yawa wato lokacin da cinkoso kuma yi yawa dole a samu jibi a samu koda cikin sanhi ne zaka an samu jibi mutum yana zuha to in mutum yayi wanka to wannan zuhar da zai daragewa ba zai yi wari da yawa ba to amma in bai yi ba wanka fa za a samu matsala نعم الحمد لله والله تعالى أعلم